La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na shida a can kasar Spain. Aje kungiyar kwallon kafa ta Villarreal sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Espanyol. Sai Celta Vigo suka tashi kunnan doki 1-1 tsakaninsu da Getafe. Ita kuwa La Betis ta lallasa Real Sociedad ne da kwallo 3 da nema gobe idan Allah ya kai mu. Za a fafata a wasan mako na shida na gasar ta La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta Atlético Madrid za ta karbi bakuncin Sevilla da misalin 12 na rana. Alaves kuwa za su karbi bakuncin Real Madrid gare da misalin karfe 3 na yammaci a gobe Nigeria. Sai Malaga su fafata da Atlético Bilbao da misalin karfe 5:30. Kungiyar kwallon kafa ta Girona kuwa za su fafata da Barcelona ne da misalin karfe 8. Saura kota a gobe Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Daga kasar Spain sai koma kasar Ingila, shi kuma a bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 mako ne shida gobe Asabar 23 ga watan Satumba na shekara 2017. Kungiyar kwallon kafa ta West Ham za su fafata da Tottenham ne da misalin karfe 12 na rana. Sai kungiyar kwallon kafa ta Stoke City su fafata da Chelsea. Manchester City a gida za su barge gumi da Crystal Palace. Sai Southampton da Manchester United da misalin karfe 3. Har ila yau da misalin karfe 3 kungiyar kwallon kafa ta Everton za su fafata da AFC Bournemouth. Sai Bournemouth su karbi bakuncin Huddersfield Town. Sai Swansea City a gida za su malabci Watford. Leicester City kuwa da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe 5:30 a gogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. A kasar Jamus kuwa bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 ana mako na 16. A yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg da misalin karfe 7:30 na dare a gogon Nigeria. Sai kasar Faransa a wasan League 1 na Faransa na shekara 2017 zuwa 2018 inda su kuma suke mako na 7. A yau din kungiyar kwallon kafa ta Nancy za su fafata da Anga SCO. Sai kungiyar kwallon kafa ta Lille za su fafata da Monaco da misalin karfe 8 saura kota na dare a gogon Nigeria. Idan muka dawo labarin club da club kuwa, yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ke kasar Ingila ta cimma yarjejeniya da kwararta ta Atlético Madrid na kasar Spain kan batun sai da dan wasan gaba na Chelsea Diego Costa ko tsohuwar kungiyarsa ta Atlético Madrid. Duk da wannan yarjejeniya da kungiyoyin biyu suka cimma, dan wasan ba zai buga wasa kungiyar kwallon kafa ta Atlético Madrid ba har sai watan Janairu na shekara 2018 mai zuwa. Lokacin ita kungiyar ta Atlético Madrid ta kammala horar da aka saka mata na hana ta sayan dan wasa na tsawon shekaru 2 sakamakon kama ta da laifi da aka yi na kaucewa dokan saye da sayarwa ɗan wasa a shekarun ba. Diego Costa dan shekara 28 dan kasar Brazil ya zo kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne a shekara ta 2014 akan kuɗi fam miliyan 32 inda ya buga wasanni 120 wa kungiyar ta Chelsea, jefa kwallaye 58 cikin jerin kwallaye. Akwai kwallaye 20 wanda ya jefa a gasar Premier da ta wuce na shekara 2016 zuwa 2017. Shi dai dan wasan tunni ya nuna rashin jin dadinsa a zama a kungiyar ta Chelsea inda ya fuskanta cewa ana walakanta shi a kungiyar.